zazzabin da tattalin arzikin Najeriya ya yi fama da shi ana dab da kawo ƙarshen wa'adin mulkin shugaba Jonathan ya jefa gwamnatocin jihohi halin kakanikayi jangongumar kuma da sabbin gwamnati suka gada a halin yanzu tun a lokacin sai da jihohi kimanin 18 ta kai ko albashi ma ba sa iya biya abin ya fi kamari a jihohin Filato Benue da Osun shugaba Muhammadu Buhari wanda bai boye bacin ransa ba ya ce ba zai yadda a ce ma'aikaci a lokacin mulkin sa ba zai iya samun albashi ba dalilin kenan da yasa shugaban ya kirkiro da tsarin ceto jihohi da ake kira bail out a yare irin na tattalin arziki Yusheu Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya
wannan bail out tsari ne wanda shugaban kasa a cikin karimci aka shigo domin a taimaka mu mutanen da suka yi ma gwamnati ayyuka kuma suka cancanta da abiya wanda su ma suna da wasu haƙoƙi a kansu su biya bukatun su da kuma bukatun waɗanda suke mu'amala da su wannan an taimaki tattalin arziki domin a ceto ma'aikata waɗanda aka rike musu kuɗi
Sanata Dr. Bukar Abba Ibrahim dan siyasa ne da ya shafe shekaru 10 yana aikin gwamnati a jihar Yobe kuma na tambaye shi me yasa yake jin a ce albashi ba iya biya a wasu jihohi
gwamnati going to agreement da su alaka bank sun da loan wanda monthly an kan kuɗi automatically bankuna za su dauki kuɗin kamun a ba su balance irin wannan yayi yawa ka gani ba za a yi a delta ku same su su din ku tambaye su why is it da ba ka mai wannan problem amma yanzu ga yene problem ko ba komai da za su biya albashi ba
malamin tattalin arziki a Najeriya Dr. Nazifi Abdullahi Darma na Jami'ar Abuja yana da sako ga gwamnati
duk wani gwamnati da yake tunanin cewa wai zai zauna ya dogara da kuɗin da yake samu daga gwamnatin tarayya dan ya tafi da kuɗin harkokin jiharsa to gaskiya wannan lokacin ya shige domin koda farashin mai ya tashi bukatu na jama'a da yawan jama'a sun karu saboda haka dole tunani na gwamnati ya canja daga dogaro da abin da suke samu daga gwamnatin tarayya kowa ya duba jiharsa harajijjika da gwamnatin jiha ya kamata ta karba ta karbe shi kowa ya sani su kansu gwamnonin hacaka da kashe kuɗi da ake nauka a jihohi ya fice hankali saboda haka dole gwamnatocin jihohi su duba su yi kansu magana duk kuɗaɗe da ake kashewa da ba gayar ba dalili a daina kashe shiri
a halin yanzu dai jihohi 27 ne ke cikin halin ni'asu da kuma shugaba Buhari yake shirin ceto su to amma jihohin Kwara da Osun ne kadai suka cimma sharuɗan da aka zayyana don samun wannan ceto Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria